labarin ki a takaice. Wato suna inda aka haife ki, makarantun da kika yi da sauransu.
Na suna ya Bashir. An haife ni a jihar Kano. Na yi makarantar primary ina a Kano Top Quality Nursery and Primary School. Na tukuntawa nan Kano. Bayan nan na tafi Girls Science and Technical College, D Science, my secondary school dina. After then, na ci Jami'ar Bayero, na yi diploma, daga nan sai na yi aure. Bayan na yi aure na koma na yi degree dina in Library and Information Science also, sannan na yi Masters in Information Management. A takaice wannan ita ce Sumaya Bashir.
Baya ta biyu shin bayan kammala secondary school kafin shiga jami'a karatun da kike son ki yi shi kika karanta? Kwas ɗin kike son ki yi shi kika karanta sannan an samu ƙalubale wajen samun admission? Kiga an yi jami'a ta post UMT ba a samu ko ko kina yi so ɗaya kika samu?
Bayan na gama secondary school kwas ɗin da na so na karanta ba shi na samu ba. Amma ya samu asali ne bayan na gama secondary school na yi passing wa ex ina amon ban samu chemistry ba. Kuma course din da ni nema a lokacin was biochemistry. Kuma da na yi post UME na samu 39 instead of 40 da ake bukata a lokacin. So shi ne dalilin da ya sa ban samu wannan course din ba. Sai babana ya ce da ni why not na je na yi diploma. Diploma ana ce in industrial chemistry nake so sai aka ce still tun da banda chemistry ba zan samu ba. Sai aka ce in making another choice sai na ce any kawai duk wanda na samu zan yi. So a lokacin sai din na faculty of education was a close friend to my dad. Sai ya ce in zo nan tare da sunan library and information science. Sai na ce to ba damuwa. Allah ya taimaka. So da na fara tunda ni am a science student na ɗan samu difficulties in wasu abubuwan kamar akwai class ɗin da aka yi mana typewriting. So na shiga class ɗin zan ga maganar civil servants yake yi, maganar government, what has to do with government, haka haka. Sai nake ganin to ni an ce ni ban yi wannan duk abubuwan ba. I find it difficult tunda ni all courses ɗin da ni a secondary school was science courses. So amma bayan nan da na kwantar da hankalina sai na fuskanci inda ake abinda ake so a fuskanta har na zo na gama diploma dina. Inda na ce miki bayan diploma na yi aure sai na dawo na samu DE na ci gaba da karatu na nan the same department na library and information science. Bayan na gama na zo na yi service sai na samu na koma makaranta kuma ban samu wasu difficulties mai yawa ba gaskiya a lokacin bayan na samu course din da ba shi na so na karanta ba.
To idan course din da kike so kika samu ya karatun ya kasance ya zo da sauki ko ko da tsammaci, idan kuma ba course din da kike so kika samu ba shi ma ya yi kasance, sannan ina labarin aiki, an fara aiki ko ko ana nema?
Labarin aiki ban fara aiki ba, ban fara aiki ba tukunna, amma ina sa rai ina dan nema, kuma in na samu alhamdulillah zan fara kasuwanci kuma akan dan taba yan dabaru. sannan kuma
menene burin ki, me kike so ki nan gaba, shin aiki ne ko ci gaba da karatu ko ko kasuwanci ake yi?
Maganar karatu insha Allah ina da burin komawa in yi karatu nan gaba.
Eto, na nema aiki samun ni dai har yanzu bai fito ba tunda as last year na gama, tunda duk karatu na nayi su ne akan gaba-gaba ba a samu space da yawa a ciki ba. Bayan na gama diploma ina yin aure da wannan da same year din na samu admission, the following year ina gamawa ina idar da service ina na still na samu admission. To last year ne na gama masters early this year na karɓi certificate. So na fara neman aikin amma samu ni dai ban yi ba yanzu.
To madalla, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.